sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro, barkamu da wannan la'asariya. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Tare da Mukallu Musigar da sauran abokan aiki ne ke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 26 ga watan April na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Sarfilu, wasu mayaka sun yi kace-kace da wani sansanin sojan Najeriya a arewa maso gabashin kasar inda suka halaka sojoji a kalla 30. Kasar India ta bayar da rahoton samun sabbin kamuwa da cutar corona 352,991 a yau din da Litini. An kashe wani brigadier general din sojin kasar Indonesia a fafatawar da ake yi tsakanin jami'an tsaron kasar da ƴan tawaye a lardin Papua mai fama da tashin hankali.
Kanin labarin kenan aka saurara cikin shirin za a ji martanin wasu ƴan Najeriya game da gargaɗin da Amurka ta yi wa ƴan kasar ta game da tsaro a Najeriya.
Mu wannan muna kallon wani abu ne wanda yake ya zama wajibi ga gwamnatin Najeriya da ta yi karatun ta nasu tare kuma da jami'an tsaronta.
Haka kuma za ku ji cewa
shi 90 cikin 100 na manyan motocin da ke daukar kayan Najeriya sun fi shekara 20 da kerawa. Wannan ita ce babbar damuwa da ake dace mu ƙara dagewa ga maganar jiragen kasa don sufurin kaya.
Sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakkun rahotannin da muke dauke da su. Sai kuma shirin ilimi garkuwar dan Adam wanda Yusuf Aliyu Harande ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta email. Albarkacin watan Ramadan mai cike da alfarma, za mu kawo muku fallar azumin Ramadan a wurin matasa. Amma yanzu sai a fara da gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurari, da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ga labaran. Wasu mayaka sun yi kace-kace da wani sansanin soji a arewa maso gabashin Najeriya inda suka halaka sojoji sama da 30 kafin suka janye sanadiyar barin wutar jiragen yaki a cewar majiyoyi. An yi imanin cewa maharan mambobi ne na bangaren kungiyar ISIS da ke yankin. Sun bararraka sansanin soji da ke garin Minok na jihar Borno ta arewa maso gabashin Najeriya da yammacin jiya Lahadi, abinda wasu sojoji uku da wani mazaunin garin suka shaidawa kafar labarai ta Reuters kenan. Yawan karuwar rashin tsaro a fadin Najeriya ya yi sanadin halakar sojoji da farar hula da dama a wannan shekarar. Wajen wata guda da ya wuce kawai ma, wasu masu tsoron ra'ayin addini sun halaka sojojin Najeriya wajen 30 a arewa maso gabashin Najeriya din. Majiyoyi dai sun shaida ma kafar labarai ta Reuters cewa sojoji 31 ne aka halaka a harin na jiya Lahadi. Kasar India ta bayar da rahoton samun sabbin kamuwa da cutar corona 352,991 a yau din da Litini. Rana ta biyar a jere da ake samun sabon kamuwa da corona sama da 300 kulla yaumin a wannan kasar ta kudancin Asiya wadda ke fama da mummunan bala'i na annobar corona karo na biyu. Bangaren lafiyar kasar ma ya durkushe sanadiyar nawaya ta yadda ma asibitoci suka cika suka batse kuma ba sa iya kula da sabon majinyata, sannan ga karancin iskar shaka ta oxygen ta yadda ma wasu masu fama da cutar corona ke yawan bude baki ko sa ɗayan shaki iskar. Kasar ta India ta kuma bayar da rahoton mutuwar mutane 2,812 a yau din Litini, wani adadin kuma na mace-macen rana guda mai yawan da kasar bata taba gani ba, yayin da wuraren kona gawar waki ke ta aiki dare da rana. Hukumomi a New Delhi, babban birnin kasar, sun tsawaita kullen da a da zai kawo ƙarshe a yau din Litini zuwa wani makon.
Kafin Ibrahim ya dawo da ƙarin wasu labaran, za mu leƙa Najeriya, inda wasu ƴan kasar suka mai da martani game da kiran da ofishin jakadancin Amurka ya aika wa ƴan kasarsa da su guji zuwa Najeriya saboda rashin tsaro da ake fama da shi a kasar. Wakilinmu na Lagos, Babangida Jibrin, ya aiko mana da ƙarin bayani.
amma kwanda ya gabata ne da ofishin jakadancin Amerika ta shafinta na internet ta fitar da wani rahoto da ke gargadi ga Amerikawa da ke son zuwa Najeriya da su yi takatsantsan ko kuma dai idan zai yi su dage tafiyar nasu zuwa Najeriya musamman idan akai la'akari da rashin tsaro da ake fuskanta kama daga har-haren ƴan kungiyar Boko Haram zuwa masu garkuwa da mutane da kuma ƴan bindiga dadi a yankin kudu maso yammacin Najeriya Comrade Musa Jika na kungiyar Amnesty Support na daya daga cikin ƴan Najeriya dake ganin babu laifi idan wata ƙasa ta gargadi al'ummata su ki yayi zuwa wata ƙasa bisa la'akari da harkokin tsaro
game da wannan gargadi da ƙasa America ta yi ma al'ummanta na cewa su ki yayi zuwa ƙasa Najeriya mu wannan muna kallon wani abu ne wanda yake ya zama wajibi ga gwamnatin Najeriya da ta yi karatun ta natsu tare kuma da jami'an tsaronta domin abubuwan da suke faruwa a ƙasan ya fara wuce hankali da kuma tunani na duk wani mai tunani wanda yake in ka tsaya ka kalla kullun aikin kenan zaka ji an yi kisan gilla an sace mutane ba a bar yara ba ba a bar manya ba ba a bar tsofaffi ba ba a bar ƴan makaranta ba so saboda haka kaga wannan mu anan ba za mu yi mamaki dan America ta yi gargadin al'ummanta da suke yi zuwa a Najeriya ba magana ta gaskiya duk duniya an fahimci gwamnatin kasar mu Najeriya tana da rauni musamman akan abin da ya shafi magana tsaro din nan
irin wannan gargadi da kasar Amurka ta fitar da ba shine na farko ba hatta sauran kasashe na duniya musamman na yammacin turai sun sha fitar da irin wannan gargadi ga ƴan kasar su dake zaune a wasu kasashe ba ma kawai Najeriya ba inda ake fama da tashe-tashen hankula da cewa su dauki matakai na takatsantsan to ko ina ma fita kenan game da irin wannan kiraye-kiraye ko rashin tsaro da ake fuskanta a Najeriya ga dai Comrade Musa Jika
so saboda haka ba ma America ba nan gaba in dai aka ci gaba da tafiya a haka ba dauki matakin da ya kamata ba to ina tabbata maka duk kasashen da kasan suna hurda ma da Nigeria ba za su yadda ma su kawo hajar su ba ko ma su zo da sunan cewa sun zo wani kawo ziyara ko wani abin nan saboda halin da ake ciki ɗan kasan ma an kasa kare su
ko a kwanan nan ma dai an samu hare-hare na ƴan bindiga a yankin kudu maso gabashin Nigeria inda ƴan bindiga suka dinga kai hare-hare ofisoshin ƴan sanda tare ma da sakin wasu ƴan fursuna a jihar Imo bayan kisan da aka wasu jami'an kwason da kuma ƴan sanda a jihar Enugu a makon da ya gabata ga kuma hare-hare na ƴan kungiyar Boko Haram a jihar Yobe da kuma jihar Borno bayan harin ƴan bindiga a jihar Niger da Sokoto da kuma jihar Zamfara lamarin da kuma yake ci gaba da tada hankulan ƴan kasar Babin Ejipren murya Amurka daga Nigeria
a gai da Babin Gidan Jibrin har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Ibrahim dauke da karin wasu labarai
to sarfilu sojojin Lebanon sun dakile wani yunkuri da aka yi da safiyar jiya Lahadi na fasa kwabirin bakin hauren kasar Syria da dama dan kai su tsibirin Cyprus na tekun Bahar Rum a cewar rundunar sojin wannan yunkuri na fasa kwabirin ƴan asalin kasar Syria 69 wannan yunkuri na fasa kwabirin ƴan asalin kasar Syria 69 na faruwa ne a daidai lokacin da kasar ta Lebanon ke fama da matsananciyar matsalar tattalin arziki wadda ta dada jefa mutane da dama cikin kunci cikin shekarar da ta gabata an sha yunkurin yin fasa kwabirin bakin haure zuwa kasar ta Cyprus wadda mamba ce ta kungiyar tarayyar turai wanda ya kai ga mutuwar wasu da dama daga cikin bakin hauren wannan tsibiri na tekun Bahar Rum da kuma kasar ta Lebanon sun kulle yarjejeniyar hana jigilar bakin haure ta jirgin ruwa zuwa Cyprus sojojin da Lebanon sun fadi a wata takardar bayani cewa wasu sojoji da jami'an bangaren bayanan sirri na rundunar sojin kasar sun dakile wannan yunkuri ne a gundumar Arida ta arewacin kasar daura da kan iyakar Syria suka ce sun ma kama mutumin da bakin hauren suka biya shi don ya kai su Cyprus din kuma ana kan masa tambayoyi a ƙarshe an kwarmato wani ra'ayi na ministan harkokin wajen Iran mai cike da suka ga salon diplomasiyyar Iran da kuma iyakanta iko cikin jamhuriyar ta musulunci wanda ke nuni da irin salon shugabancin kasar da ke bisa tsarin addini irin yadda ba a taba gani ba bayyana waɗannan kalamai da Muhammad Jabir Zarif yayi ya janyo cece-kuce a cikin Iran inda akasari jami'an gwamnati kan iya mabakin su a wannan tsari na siyasa mai sarƙaƙiya wanda ke kunshi da dogarawan tsaron juyin juyi hali masu matukar iko wanda a can sama kuma ake da babban shugaba na addini dama akwai raɗaɗin cewa ta yushi ma Zarif ya tsaya takara a zaben shugaban kasar ta Iran wanda za a yi ranar 18 ga watan Yuni
labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC madalla har yanzu dai muna Najeriya inda a rahoton mu na gaba za ku ji cewa kashi 30 cikin 100 na manyan motocin da ke dakon kaya a Najeriya sun wuce shekaru 20 da kerawa wanda hakan babu barazana ce wajen sufurin kaya Nasu Adamirin kaya na dauke da wannan rahoton
90% of the trucks we have today are over 20 years of age is a major problem and that means we need
kashi 90 cikin 100 na manyan motocin da ke daukar kaya a Najeriya sun fi shekara 20 da kerawa wannan ita ce babbar damuwa da ake dace mu ƙara dagewa ga maganar jiragen kasa don sufurin kaya shugaban hukumar kiyaye kwar hadura ta Najeriya Road Safety Babu Yayemi ke magana lokacin da shugaban hukumar hadadar kasuwanci ta ce kwasan Bello ya zarce shi dan tattaunawa kan tashoshin dakatawar manyan motoci da za a kafa kan manyan titunan Najeriya. Oyemi ya ce manyan motocin ne ke murkushe tituna su haddasa ramukan da kan kawo hatsari. Da haka idan an samu jiragen kasa ko ina motocin za su ke daukar kaya ne kawai daga cikin gari zuwa tashar jirgin kasa. Shugaban hukumar kiyaye aukar haduran ya bada tabbacin maraba ga tashoshin dakatawar manyan motocin ta hanyar sanya direbobi bin umarni. Babban sakataren hukumar hadadar kasuwanci ta jiragen ruwan Hassan Bello ya ce madakatun motocin za su taimaka wajen hutawar direbobi da kasa tattalin arzikin yankunan da za a kafa tashoshin haka na san Bello ya ce aikin kafa tashoshin teku na soke kaya a tudu na samun gagarumar nasara
sufuri shine muke son ya zama wanda ke dauke da tattalin arzikin Najeriya idan an yi haka to za ka ga manoman mu sun samu inda za su aika kayan su ba sai sun zo Lagos ko sun zo Port Harcourt ko kuma sun zo wurare da ke da tashar ruwa ba ko a can Kaduna duk noman da ake yi ta Jos ta Kaduna ta Puntua Kebbi da sauran jihohi za ka ga sun yi amfani da wannan tashar ta tudu su tabbata cewa sun aika abubuwansu to za ka ga masana'antu sun bunƙasa yanzu haka akwai wanda suka zo suka same mu suna son su yi masana'antu kusa ga wannan tashoshin to ka gani ɗaukan ma'aikata bunƙasa tattalin arzikin Najeriya duk zai inganta saboda wannan abubuwa
ɗaya daga shugabannin ƙungiyar direbobi Comrade Suleiman Ɗanzaki ya ce za su miƙa wuya
ina jin na yi sawu ya kai biyar zuwa a Ogun State akwai wani wuri da suka yi wajen headcar wajen 30 da wani abu to amma abin da suka tsawwala a kai shine suna so za a kashe sama da biliyan 28 domin sun dauko irin wanda aka yi na Germany ne za a yi kankare wanda bai kasa kafa 10 ba to mun gayyato mutanen Italia da waɗansu mutane kowanne duba ya ga kudin ya ga kuma irin abin da za a kashe sai ya kauce gwamnati ta sa karfi a gyara irin wannan don ko muna so ko ba ma so manyan motoci suke kashe hanyoyin nan manyan motoci suke da karfin da za su yi dukkan abu to amma abin da ke faruwa mu a matsayin kungiyoyi ba mu da karfin da zamu tilasta ma mutum abu sai dai lallashi
akan samu hatsura tun a tarihi a Najeriya na manyan motoci da ke shafiya ta masu tafiya a kafa kuma babbar mota ta samu shanyewar birki ta auka taron jama'a Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida da Nasiru Admeli kaya wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a zangudan Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a kodin shi kuke so za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin saurare shirye-shiryen mu yanzu kuma sai shirin mu na gaba
ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kwalkwaliyar daraja shi haushi dare tam to shi mara ilimin
jama'a masu sauraron mu da wannan al'asari ta yau litinin assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a yau ta da fatar kuna cikin koshin lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace baki daya Allahumma amin Masu sauraro shirin namu ma a yau zai daura daga inda muka dakata a makon da ya gabata, inda muke jin koke-koken wasu malamai a jihar Borno na kin biyan su albashi na tsawon lokaci wanda adadin malaman ya haura 10,000. A yau za mu daura daga inda muka dakata a makon na jiya.
Na dajin tibi wasu malaman primary da wannan tantancewa ya shafa da kuma aka dakatar da albashin nasu. Wannan suma tambayar Hawwa Usman game da yadda abin ya shafe ta. Ka ji abin da suke cewa.
Ana ki aikin koyarwa.
Gomari 2 primary school.
Me ya faru ki ga mun ke mun bayani abin da ya faru.
An mana verification ne. Sai aka zo aka manna list wai muna da check result aka rubuta mana a gurin. To na karbo tuhum dina komai da komai an gyara min da tuhum dina akan bayan sati daya sai na karbo statement dina da na kawo kuma sai aka ce already an ga an clearin dina da tuhum din ba matsala. So da aka zo aka manna suna kuma sai sunan mu kuma ya afiya a ciki.
Tun wata shekara ruwa kina wannan aikin koyarwa?
Shekara 21 yanzu 2000 ne appointment dina.
To an ce kamar kuna takardun kina takardun boye da gaskiya haka din ne ko ne?
Ni na da takarda na mai kyau a hannuna.
Kin yi karatu?
Na yi karatu.
To ni kira zaki wa gwamnati dan ganin cewa sun ji ko kanki sun zo gare ki saboda abai da ke bakin aiki.
Muna roƙon gwamnati ya taimaka a sake duba ire-iren mu, muna da yawa hakan da ya faru da mu, muna da yawa sosai. A sake taimaka a nada wani committee a sake ƙara yin bincike a kanmu. Shine muna roƙon gwamnati ya taimaka ya dube mu.
Ke zuwa rayuwa take ganin cewa kina da yaya kuma marayu ne ko?
Eh yara na marayu ne haka ne.
Su nawa ne a gaba?
Yara hudu da gani na daya. Duka suna gaba.
Suna rayuwa take gare ki yanzu.
Eh to gaskiya mun gode wa Allah, amma gaskiya muna cikin wani hali ne wanda gaskiya in ba mun yi tawakkali ga Allah ba za mu yi mu shiga cikin wani rayuwa ma daban. Muna roƙon gwamnati ya duba ire-iren mu da yawa, wallahi takardar mu a je a duba, a ƙara zuwa a duba cikin kwalliti, wallahi mun yi karatu.
An ce kamar akwai takardar ku ke da aka raba kaunan kun rubuta hotin ku akai?
Eh to an ba mu, amma har yanzu daga LEA din ba su submitin zuwa board din ba har yanzu.
Kuma kun rubuta kogen?
Mun rubuta.
Shi ma Malam Idris Abbade na ɗaya daga cikin wanda wannan abin ya shafa, da ma ya so mu kokawa game da matsalolin da su malamai suke fuskanta kafin wannan tantancewa.
Eh to halin da ake ciki sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Halin da ake ciki shine shi aikin teaching din ma kansa na primary school din mu koma kan haki da ya kamata a ba malami. Abubuwa da yawa an yi fasa ciki har yau a Borno state akwai malamin da yake karban 10,011 zuwa 10,012 a wata. Kazo ka ce zaka tantance, ka tantance ka dakatar, kai baka ba su leta ba, kai baka ce su tsaya a gida ba, suna fitowa aiki, suna ta aiki. Yanzu ga malamai da yawa wayansu hawan jini, wayansu ma sun fadi sun mutu. Muna a filin ma gwamna ya dawo ya sake duba wannan abun. In ya duba, ya duba da idon rahama. Mu Maiduguri abu guda ɗaya shine educationally backward ga insurgency. Wayansu makarantun ma kauyuka yau shekara 6-7 ba kowa. Malami sai wata ya kare da sati 2 tukuna za a dauki wannan kudin a bashi. Yau a zo a ce ba za a biya ka ba, baka san matsayin ka ba. To me gwamnati take so a yi? Wani sana'a za ka yi? Wani aiki za ka yi? Waye zai rike ka? Ta ina za ka fara? Ya kamata a zo na duba wannan abu.
Shekaru nawa kana wannan aiki na koyarwa primary?
Ina aiki shekara 23.
Yanzu an dakatar daga an gaya maka dalili?
Wallahi mu dai an je an manna suna, mun je mun duba, mun ga sunan mu a ciki, sun ce a rubuta complain, an rubuta an mika, har yanzu dai ba a ce komai ba.
Yau watanni nawa kenan da wannan dakatar da ku?
Daga January zuwa yau.
To yanzu wani hali kuke ciki, ganin cewa kana da iyali kuma kai kake daukar nauyin sai ka da su da yara da sauransu?
Ba daɗi, ba daɗi. Abinda aka biya kama bai ishe ka ba, balantana a ce kana da wani sana'a a gaba. Muna zo ne mun zuba Allah ido mu ga abinda Allah zai yi da mu. Shine kawai zan faɗa, saboda shi rayuwa yau kai ne a sama gobe ba kai bane. Allah ya mana mai kyau ga baki ɗayan mu.
Dr. Shatima Kullima dai shine shugaban wannan committee, wanda kuma na tambaye shi game da matsayin waɗannan malamai da ke kokawa cewa ba ba su wasiƙar sallama ba, amma an dakatar da albashin su.
Okay. After all, my cases for my gamma, but in the cases such as Sura, Grievances here, and they are Sukakaumana.
Hey, hey.
So, in after months of conclusion of our work as I'm waiting there, no more elevator staff or not to die.
Okay.
So I think government is even magnanimous towards them. The council had a round of HF or
Rodden.
So I got some children are a problem, so I complain.
Okay.
I called the other German.
Hey.
The other of Avans of Avana.
Hey.
The other guy, we had a complaint. It's a Masala, the MC Nashi.
Hey.
So let's say I have a Masala, Yazai.
Hey.
Let's say I have a complaint.
Hey.
Yes, I'm a FSC Nashi Rijerini. So, yes, I'm FSC Nashi. So, yeah, I choose so I can.
Well,
looking through a month that I check. I'm going to option that I've got them. Graduate now for the last 10 years
Yanzu dai wannan matsala na dakatar da albashin malamin makarantar ya sake jefa su cikin wannan hali, ganin cewa har yanzu gwamnatin jihar Borno ba ta fito fili ta fayyace musu matsayin su ba game da dakatar da albashin nasu.
Masu sauraro, baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu dauke rawani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin namu Haruna Dauda Biyu da ya taimaka wajen bibiyar halin da malamai ke ciki a jihar Borno, da fatar Allah ya sa mahukunta za su dauki matakan da suka dace wajen kawo adalci a tsakanin ma'aikata, musamman malamai da suke bada rayuwarsu ga dalibai. Yanzu a madadin wadda ta daidaita mana sautin, Julie Lazarus Gratiam, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ki muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia, da fatar ku sha ruwa lafiya. Peace.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkwaliyar daraja shi hau shi tare.
A gaida Yusuf Aliyu Harande, yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da ku masu sauraro ke aiko mana ta hanyar email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Usman Shitu Makuta, yace assalamu alaikum VOA Hausa. A gaskiya ana iya cewa matsalar tsaro a Najeriya a yanzu ta fi ƙarfin gwamnati, ganin cewa a cikin sati guda an yi asarar rayuka sama da 100, kama daga garin Gaidam na jihar Yobe wanda Boko Haram suka yi wa ƙawanya, zuwa jihar Kaduna da uwa uba jihar Zamfara, a gangaro zuwa Maino da kuma jihar Imo a kudu maso gabashin Najeriya. Hakika muddin gwamnatin Najeriya na son kawo ƙarshen waɗannan matsaloli na tsaro, to ya zama wajibi a magance matsalar talauci da yunwa da fatara da rashin aikin yi da suka addaba al'umma. In ko ban haka ba, za a dinga yin kwan-gaba-kwan baya ne, domin wallahi talauci da rashin aikin yi na gaba-gaba wajen jefa matasa shiga ayyukan ta'addanci. Da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala, amen. Shi kuma Shehu Adamu Jaucewa ya yi, a gaskiya fa lokaci yayi da gwamnatin Najeriya za ta miƙe tsaye domin takawa 'yan ta'adda da ke ci gaba da faɗaɗa da bunƙasa a ƙasar birki, domin wasa-wasa fa mun ga ƙaramin magana na nema zama babba, kuma an ce a rayuwa babu gagararre sai bararre. Allah ya kyauta. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce daga Muhammad Ahmad Usman Tungan Makiri da Alhaji Muntari mai shago da Wakin Basa. suka ce muna yantar da Allah wadai da yadda Najeriya ta kwashi jami'an tsaro 144 aka tura su kasar Somalia domin kwantar da tarzoma. Alhali a nan gida Najeriya muna fama da ta'addancin Boko Haram da ƴan fashin daji. Wasika ta gaba kuma cewa ta yi. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Tabbas za ku fahare-hare da ƴan ƙungiyar Boko Haram ke yi a jihohin Borno da Yobe abin takaici ne da Allah wadai. Ya Allah ka kawo mana ƙarshen wannan lamari. Amin summa amin. Sako daga Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Wasika ta ƙarshe kuma cewa ta yi. Salam sashen Hausa. A gaskiya a yanzu ya tabbata cewa Najeriya babu tsaro, tamkar ma babu gwamnati a ƙasar. Domin mu dai a yanzu haka a nan ƙaramar hukumar Rajau muna cikin zullumi domin ƴan bandaga kewaye suke da mu a cikin ƙauyuka makwabta inda suke cin karansu babu babbaka. Su kashe na kashewa, su sace shanu, babu wani ɗauki daga wurin gwamnati, kama daga matakin jiha har zuwa matakin tarayya. Don haka muna roƙon Allah ya kawo mana ɗauki daga wurinsa. Amen.
Madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron fallar azumin Ramadan a wurin matasa.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Dan uwanku Tamim Yusuf, me ake ce mazikiri, yaya ake yin sa, wasu daga cikin ladubban sa, kadan daga cikin fa'idojin sa. Abu ne wanda yake babu wani lokaci da musulmi zai fita daga zikiri. Kowanne irin yanayi yake, akwai irin addu'o'in da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi. In mutum yana gida, akwai addu'an da zai. In zai fito daga gida, akwai addu'an da zai. In zai koma gida, akwai addu'an da zai. In zai shiga kasuwa, akwai addu'an da zai. In ko mai nene in ya ga wani wanda yake yana cikin wata jarabawa, wani mummunan hali, baya san irin wannan abu ya same shi, akwai addu'an da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya karanta da sabai su yi, wanda yake wannan irin abin da ya gani Allah madaukakin sarki zai kare shi ba zai same shi ba. To kowanne irin yanayi manzo sallallahu alaihi wasallam yake yana yin addu'a. Kuma haka nan musulmi ake so ya kasance a kowanne lokaci kana nan kana tuna Allah. Idan zuciyarka na so ka aikata sabo, ka haneta ka tuna Allah madaukakin sarki kai zikiri. Idan kana so ka aikata alkhairi, kai maza-maza ka aikata shi, shi ma me zikiri ne domin tuna Allah ne tabaraka wataala. To har yau daga cikin ci gaba da magana kan fa'idodin shi zikiri, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa shi zikir liqalbi kalma'il samki ka'il samaki kaifa yakunu halu samak idha faraq alma. Yace wato misalin zikiri ita ibada ta zikiri da zuciyar mutum musulmi kamar dangantakar kifi ne da ruwa. To ta yaya kuwa kifi zai iya rayuwa idan ya bar cikin ruwa? To haka al'amarin yake. Duk lokacin da musulmi ya zama cewa ya cuɗanyu da ambaton Allah, ko yaushe ba abin nan harshen sa yana gudana da tasbihi da tahmidi da takbiri da hayyalla da sauransu, yana tsarkake Allah cikin natsuwa cikin kwanciyar hankali tare da girmama sunan Ubangiji tabaraka wa ta'ala. To lokacin nan yake ƙara samun kusanci ga Ubangijin Allah, Ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala.
Allah ya samu dace. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Wasu mayaƙa sun yi kace-kace da wani sansanin soji a arewa maso gabashin Najeriya, inda suka hallaka sojoji sama da 30 kafin suka janye sanadiyar barin wutar jiragen yaƙi a cewar majiyoyi. An yi imanin cewa maharan mambobi ne na bangaren kungiyar ISIS da ke yankin. Sun bararraka sansanin soji da ke garin Minok na jihar Borno ta arewa maso gabashin Najeriya da yammacin jiya Lahadi, abinda wasu sojoji uku da wani mazaunin garin suka shaidawa kafar labarai ta Reuters kenan. Yawan karuwar rashin tsaro a fadin Najeriya ya yi sanadin halakar da sojoji da farar hula da dama a wannan shekarar. Kasar India ta bayar da rahoton samun sabon kamuwa da cutar corona 352,991 a yau ɗin nan Litinin.
Masu sauraro, a nan ne ta ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma a shirinmu na dare da misalin karfe 9:30 za ku ji mu ɗauki da wani sabon shiri. Kafin mu sallama, muna miƙa saƙon fatan alkhairi na muryar Amurka ga mu sauraron mu yau kullum Baba Ahmed na Mulugumel. Allah ya kara lafiyar tsawon rai. Za kuma yi zartafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu Umar Din Ibrahim Salamu Sigarba ne ta gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Gresham wanda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni Sarfi Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa ku dakatar shirin yau da gobe shirin matasa. Assalamu alaikum.